Me sauraro akan mita 88.5 da laifin murar zamani sunana Abba Isa Muhammad daga masallacin Juma'a na Mashal Haram dake unguwar Sabuwar Gandu a nan karamar kumar Kumbotso dake nan jihar Kano wanda kuma yanzu haka an idar da sallar Juma'a kuma na samu limamin wannan masallaci da ya jagoranci sallar za kuma mu ji hudubar mai takunsa a takeici za mu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Abdullahi Husaini hudubar da aka yi a wannan sati ce hudubar ce ta wato biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin halin da rayuwa take ciki yanzu babu abin da iyo mutane rauni illa wannan aiki abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izo da shi to mutane sun wadar an dauki son zuciya ko abin da ya ga dama yake yi kuma tare da cewa ubangiji madaukaki sarki yayi mana umarni cewa mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yazo mana da shi har ma karshe yake nuna mana cewa biyayya su shine shiriyar mu shine zaman mu lafiya
wannan hali za a shiga idan aka kauce wannan umarni
kamar yanda ubangiji madaukaki sarki yake cewa lalle a ji tsoron saba wa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka saba masa to za a samu abubuwa guda biyu shine fitina a cikin rayuwa da kuma azaba gobe alkiyama
ina mafita
mafita ita ce kowa ya koma ya du rike alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa su a gaba ya aiki da su mu duba abin da salafu da kalafu suka yi baya mu dora akai abin da zai shirye da al'umma shine abin da shirye da baya
ina makomar musulmin da yake yada jita-jita ko kuma labarin da ba shi da tabbas a kansa
wannan abu ne wanda ubangiji madaukaki sarki ya ja kunne na dukkan wanda yake irin wannan aiki mummuna cewa yada alfasha ko kuma yada abubuwan da yake babu tabbas a cikin sa fitina ce mai girma kuma Allah ya tanda azaba mai nauyi wacce zai wanda yake wannan aiki
mai sauraro sunana Abba Isa Muhammad kai tsaye daga nan masallacin Juma'a na Mashar al-Haram dake gidan marigayi Khalifa Malam Zakari Malam Mamman mai yan mari dake nan unguwar Sabuwar Gandu a karamar kumar Kumbotso dake nan birnin Kano da fatan Allah ya samu amfana da abin da muka ji daga wannan hudu ba